Arsenal tana shirin kai caffa kan matashin dan wasan Monaco dan kasar Faransa Kylian Mbappe. Arsenal ya tawara zunzutun kuɗi har fam miliyan 125 domin wannan dan wasan. Idan har cinikin ya kaya zai kasance ya zarce wanda aka yi a shekarar ta gabata inda Manchester United ta kashe fam miliyan 89 akan dan wasan nan Paul Pogba, shi ma ɗan ƙasar Faransa da ya dawo ƙungiyar ta Manchester United. Jaridar Mirror ta ce shugaban Arsenal Wenger zai amfani da sanayyarsa a Faransa domin shawo kan ɗan wasan mai shekaru 18 domin ya amince da zuwa Arsenal domin ita ma Real Madrid tana zaurarcinsa. Jaridar ta ƙara cewa Wenger tuni ya gana da mahaifin ɗan wasan wanda kuma yake taka muhimmiyar rawa a harkar wasan ƙwallonsa. A wasanni 59 a gasar League One ya jefa ƙwallaye 27 a raga, ya kuma taimaka an jefa wasu 17. Yanzu haka dai a Turai tauraron Mbappe ita ke haskawa a fayyan wasan ƙwallon ƙafa.